na mendi ne kuma na ku ne ke kadai nake so ba wata ba wata ba wata a raina ke kadai nake so ba wata ba wata ba wata a raina ne ya kawo na wadanki ba sharri ba kwantar da hankalinki kalli ido na zaki gane zamanki a cikin raina babu waninki a garin nan kece uba kece matar uba jira sike siga ni da ke mun kwabe dadi wane siga my binta siga baby juyo kiga a cikin nan ke na zafe ke kadai nake so ba wata ba wata ba wata a raina ke kadai nake so ba wata ba wata is the new, I know you know the fake. That's why me, I love you. Now I they treat you better. In everything I do, now only you are the see. Kumba kana sena denga ke wariki. Akokol wata kulum nazarinki. Sukuni na shini amba twinki. Irin santa da uwa na ke miki. Agarin na inkeje uga kece matar uga jira sike siga ni da ke mun kwabe dadi wane siga my binta siga baby juyo kiga a cikin nan ke na zabe